من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بلده حكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayaka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna ɗaya ne ga watan 12 watan Dhulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 wanda kuma ya dace da yau 28 ga watan 5 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba sacin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 86 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu sa shi a farkon aya ta 87 insha Allah kafin wannan kuma shine darasin mu na 24 a cikin suratul baqara kafin na akwai tambaya guda daya wani ne ya rubuto yake cewa da Allah ja hankalin mutane musamman ladane ina awwalike yace musamman ladane da su mala adamu a dangane da abin da ya shafi yanzu ana lokacin damuna ana kiran sallar magriba in akwai hadiri lokaci bai yi ba wannan maganan da ya kuma haka ne amma bana tsamman su suna daga cikin masu wannan abun wadanda na kira sunan nasu to da suna aiki ne da lokacin da aka rubuta a masallaci amma galibi lokacin damuna masallatai musamman waɗanda ba su da tsari na an rubuta lokacin kiran sallah kawai ladan da kai yake kira ana kiran sallah rana ba ta fadi ba kuma da yake yau ina anguwan nan tun kafin faduwar rana kuma akwai hadari akwai ladanin da naji ya fara kiran sallah 6:29 shira da karfe 6:29 yana fara kiran sallah na duba na ga sauran minti 3 rana ta fadi kun fanci wannan abin da kyau saboda shi ya ga an yi hadiri ba rana to idan rashin ganin rana ke sa kiran sallah tun karfe 5 ma ba rana ko ba haka ba da sai a kira karfe 5 za a samu hadarin da karfe 5 kaga magari yayi duhu haka ne ko saboda irin bakin hadiri din nan to a irin wannan lokaci ya halatta a kira magariba bai halatta ba ranan ba ta fadi ba to haka nan bai halatta a kira har sai rana ta fadi abinda ke akwai shine an tambayi imamu na Malik dangane da kiran sallah kafin lokaci ya shiga imamu Malik rahmatullahi alaihi yake cewa la yunada li shay'in min as-salawati yace ba a kiran kowace irin sallah yace qabla waqtiha kafin shigar lokacin ta kowace irin kiran sallah hata malami na wannan zamanin suke cewa ko da minti ɗaya ne ko bai halatta a kira ba sannan ɗaya daga cikin manyan magabata Ibn Hajar al-Haythami ya faɗa cikin littafin Tuhfatul Muhtaj yake cewa fala yajuzu baya halatta wala yasihu qablahu baya kuma inganta a kira sallah kafin lokaci ya shiga ijma'an wannan ijma'in malamai ne abinda babu sabani akai kenan ijma'i tun daga sahabbai har zuwa lokacin da shi yake magana sannan ɗaya daga cikin magabata Ibn Qudama a cikin Al-Mughni rahmatullahi alaihi yake cewa yace al-adhanu qabla al-waqti kiran sallah kafin lokaci la yujzu yace bai halatta ba sai yace wala na'lamu fi dhalika khilafan ba mu ma san akwai ni sabani akan wannan ba in akwai matan su ba sani ba in je Ibn Qudama yace su ba su ma san akwai sabani wai na ya halatta a kira sallah ko bai halatta ba kafin shigar lokaci yace kawai kaulan wahidan kaulin guda ɗaya ne haramun ne kiran sallah kafin lokaci ya shiga to malaman lajnatul da'ima sun yi maganganu akan wannan da sauran manya-manyan malamai abin da ke da hatsari shine abubuwa ne guda biyu abu na farko in ka kira magariba rana ba ta fadi ba wani na azumi mata da ke cikin gida suka sha ruwa ko wani ma da ke waje ka sa ya sha ruwa lokaci bai yi ba kun fance inda matsalar take kaga shi ka zalunce shi shi yayi aiki ne da hukuncinka shi yana ganin tunda ladan ya kira lokaci ya shiga sannan sai suka ce wanda ya kira sallah lokaci bai shiga ba in akai sallah sallah ta yi in lokacin sallan ya shiga in akai sallah lokacin bai shiga ba fa nan ma sallan ba ta yi ba dan haramun ne yin sallah kafin nan ma lokaci ya shiga in dai ba jami'in sallah za a yi ba nan kuma akwai larura a jawo ɗaya ta dawo lokacin daya ko da za a yi jami'in magariba da isha ba a yi sai lokacin magariban ya shiga haka ne ko ba haka ba in za a yi jami'in la'asar da azhar ba a yi sai lokacin azhar din ya shiga wannan shi akwai exceptional ne wannan akwai istisna'i to sai suka ce duk ladanin da ke kiran sallah lokaci bai shiga ba yana samun zunubi wato muna faɗa ne wannan saboda don su ladani da suke irin wannan na bamu misali da wani kiran sallah da naji daga wani wuri a nan angon ban san ina bane ba lokaci bai yi ba saura minti uku rana ta fadi a wasu afdin ma saura minti hudu dan magariba rana ta kan fadi a Gombe ne in ma da 32 ko da 33 ina ko googling kai za ka ga wannan abu Allah ta'ala ya sa mu dace ya kamata lada ne a gyara na mu ya ce aron ma ce me hukuncin wanda an kira sallah lokaci bai ba shi bai sani ba yana azumi kawai sai ya sha ruwa yayi matsayin azumi shi kun fanci wannan tambayar to akwai maganganu da dama da suka zo game da wannan matsalan maganganu ne guda biyu hatta sayyidina Umar dan Khattab Allah kara mishi yarda an samu ruwaya guda biyu daga wurin shi amma abinda jamhurin malamai suke kai jamhur na malamai mafi yarin jayi kenan kaman kace 70-80 cikin 100 na malamai suna ganin sake wannan azumi ina fata an gane wannan shine fahimtar Imam Malik rahmatullahi alai wasu daga cikin malamai suna gane in yayi akan kuskure ne azumin shi yayi saboda haka amma daga misali kaddara an kira magariban lokaci bai yi ba kana da cin dabinon ka aka ce a lokaci bai shiga ba to wajibi ne ka dakatar a lokacin ina fata an gane suka ce kana in ma akwai abu a bakin ka ka tofar da shi kana ci gaba da ci to azumin ka ya lalace kun gane ko suka ce amma wanda kai akan kuskure wasu malamai suna ganin ba wajibi bane rama wannan azumi shi yasa sayyidina Umar dan Khattab wani lokaci yace a rama wani lokaci yace kar a rama akwai shi a cikin Muwatta Malik ina fata an gane an yi kamar an samu hadiri a Madina sai zanto sahabbai sun yi tsamar rana ta fadi suka ce aka fito da abun sha daga gidan nana Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sayyidina Umar shine khalifan musulmai bayan rasul sayyidina Abubakar as-Siddiq yace muna cikin sha kawai sai aka ga ai rana ba ta fadi ba shikenan aka tsaye da cin abinci ya za a rama azumi sayyidina Umar yace za a rama ya faru kuma a wani lokaci yace kar a rama to daga nan aka samu kaulani mashhurani a wurin malamai maganganu guda biyu kuma shahararru amma ibn muguni a cikin ibn qudama cikin al-muguni yace dai jamhurin malamai sun tafi akan rama azumi a irin wannan gaban sai ka rama ihtiyadan idan ce ihtiyadan ka fita daga sabani ina fata an gane an ce kaza an to kai wanda yake ka fita a sabani idan ma rashin ramawan shi yafi wanda kai ya zama nafila ka samu lada in kuma wajibi ne a rama to dama ka rama shine ma'anar ihtiyadan kenan kai ka fita a cikin sabani ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace zamu tashi kamar da na faɗa kan aya ta 87 insha Allah ولقد آتينا موسى الكتاب
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا وأنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad atina musa alkitab hakika mun ba musa littafi annabi musa alaihi salam Allah shi hakika mun bashi littafi wa qaffaina min ba'dihi birrusul sai muka bi bayan shi annabi Musa din da waɗansu manzanni bayan ya zo ya shude mun bi bayan shi da manzanni masu yawa to kaga wannan ke nuna cewa masu daukan daga annabi Musa sai annabi Isa sai annabi Muhammad alaihi wassalam ba haka maganar yake ba ana nufin manya-manyan manzanni an gane ko shine daga annabi Musa lalle sai annabi Isa sai kuma annabi ainihin Muhammad alaihi wassalatu wassalam amma an yi waɗansu annabawan waɗanda ma ba a san sunayensu ba Isa ce wa qaffaina min ba'dihi bir rusul mun bi bayan annabi Musa da manzanni aga inda guda ɗaya ne ta aka bi bayansa da shi sai a ce wa qaffaina min ba'dihi bir rasuli rasulin ya zama ko Isa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sai muka bi bayan annabi Musa da manzanni wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati hakika mun ba Isa dan Maryam hujjoji bayyanannu na mu'jiza ababan da yake wanda yake sun zamo sun fita daga al'ada ya warkar da mara lafiya da izinin Allah subhanahu wataala ya ainihin makaho idan shegu ne ko mai ciwon kuturta atake warke ciwon da bashi da magani kaga ya warkar da mutum mai ciwon ainihin zabaya ya warkar da shi albaras duk ire-iren ko kuma tada wanda yake yaro ya fara wannan tun yana yaro irin wasannin nan na yara kawai sai wani ya fada ya mutu aka ce ai shi ne yace shi ba shi bane ba karshe dai rigima ta yi rigima aka je wurin mahaifiya sai ce ba shi bane ba ina yake ce kai tashi waye kashe ka tun kafin ya girma to ya zo da mu'jizozi kala-kala tun daga aihuwan shi ma kaga mu'jiza ne babu wanda aka haifa a duniya babu mahaifi in ba shi ba alaihi salam shi kadai babarsa ta dau ciki da izinin Allah subhanahu wataala to kaga wannan duka mu'jiza ne da Allah ba annabi Isa saboda me zai turo shi wurin Yahudawa duk da shi din ma ba Yahude ne amma zai turo shi da ababan da za su jayayya da shi su ce ba su yarda da shi ba su ce ƙarya yake yasa har yau ba Yahude bai yarda da annabi Isa ba alaihi salam kamar da ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa ayyadanahu bi ruhil qudus sai muka karfafi shi annabi Isa da ruhul qudus menene ruhul qudus waɗansu malamai suka ce ruhul qudus shine injila waɗansu malamai suka ce ruhul qudus shine malaika jibril wannan kuma shine zance mafi inganci Allah ya aika annabi Isa ya bashi littafi na injila sannan kuma ya karfafe shi bi ruhul qudus da malaika jibril wanda ke taimaka mishi wanda ke bashi kariya kamar yadda annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya karfafe shi da wa da malaika jibril a duk lokacin da ya shiga wani abu kawai sai ga ya bayyana ita aika za a yi ko kuma kaza ne yake faruwa kaga wannan yana karfafa shi kenan ya wajen bashi shawara wajen gaya masa wani abin da bai sani ba wajen kawo masa sakon Allah subhanahu wataala wajen duk inda ya danyi rauni ko kuma hankalin shi ya tashi yake kwantar da hankalinka ai ga abin da za a yi kaga ko lokacin Isra'ila da Miraji ai hankalin annabi ya tashi da aka dawo makka saboda kowa ya ce ƙarya yake babu wanda ya yarda da shi a mutanen makka in ba waɗanda dama sun yi imani da shi ba daga ciki akwai abubakar as-siddiq to kaga sai kafirai suka ba su irƙuren da ba zai iya ba su amsa ba kai na aka dauke ka daga nan misali a ce baka taba zuwa Kano ba na baka misali ne da wuri mai kurkusa da aka kai ka Kano kuma cikin dare aka kai ka masallacin kofar sarkin Kano ka shiga masallacin ka fito kai nafila raka'a biyu duk a cikin dare aka dawo sai a zo a ce za a ma tambaya game da Kano ya za ka bada labari ka faɗa mana masallacin sarkin Kano kofofin ta nawa ne to ai ko da rana ka je ba za ka gane ba dan ba shine abin da kai ka ba balle ka tsaya ka kirga ka rubuta a ce window da ke ainihin tagogin da ke masallacin guda nawa ne fanka guda kaga wannan tambayar babu hankali a ciki ko wanda ya gina masallacin kila ya manta to sai suka masa irin wannan tambayar yar kure a lokacin da hankalin shi ya tashi sai ga malaika jibrilu yace karka damu suna tambaya ina baka amsa kofa nawa ne ce guda uku ne misali inda wannan masallacin ne a ce tagan guda nawa ne ce guda kaza ne guda shida haka aka dinga yi kafin ka an karado an watse dan duk abin da yana fadan abin da ba mu sani ba to shine wa ayyadanahu bi ruhil qudus to haka shi ma annabi sai aka karfafe shi da ainihin ruhul qudus dalilin cewa ruhul qudus shine ainihin malaika jibril ya tabbata qur'ani da hadisi Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin
wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi
Allah ce shi wannan Qur'ani lalle abin saukarwa ne, saukakke ne daga Ubangijin Talikai. La tanzilu rabbil alamin, abun saukarwan Ubangijin Talikai ne. Sai ce nazala bihi ar-ruhul amin, wanda kuma ya sauka da wannan alqur'ani shine ar-ruhu al-amin, amuntaccen ruhi shine malaika Jibril. Kaga Allah ya kira shi da ar-ruhul amin, sannan ya sake kiran shi da ar-ruhu yace tanazzalu malaikatu,
tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Yace tanazzalul malaikatu waruhu fiha, yace a cikin daren Lailatul Qadari malaiku suna sauka a cikin wannan daren, yace waruhu da kuma ar-ruhu shine malaika Jibril. Ke yasa a kira mutum a cikin taro kuma sai a ware shi a kira shi kare saboda darajar shi, a ce ai mutane sun zo, sarki ma ya zo. Kaga tun a maganar farko sarkin ya shiga ko ba haka ba, amma sai aka ware shi saboda muhimmancin shi. Yasa aka ce malaiku suna sauka, sannan Jibrilu ma yana sauka, kaga shi ma kuma yana cikin malaiku. Allah ya sake faɗa cikin suratul Nahl yace
qul nazzala ruhul qudus bi rabbika bil haqqi yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin.
Yace qul ya Muhammad, kace nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqqi, ai ruhul qudus shine malaika Jibrilu, shi yake sauka da wannan alqur'anin da gaskiya kuma daga ubangijinka subhanahu wataala, nan ya tabbatar da masu imani. Wa hudan, akwai shiriya a cikin wannan littafin. Wa bushra, akwai albishir lil mu'minin, ga masu imani. To kaga kalmar ruhu a cikin alqur'ani ta zo tana nufin waye? Malaika Jibril. Sana hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihul bukhari daga ainihin ɗaya daga cikin sahabbai nana Aisha Allah kara mata yadda, Siddiqa bintu Siddiq, tace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wada'a li hassan ibn thabitin minbaran fil masjid, tace manzon Allah ya kasance alaihi salatu wasalam ya aje minbari wurin zama mai tudu ga Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit kuwa ya san shi, wanda yake shahararren mawaki ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma mai waƙe na bawo annabi kariya, mai waƙe na bawo musulunci kariya, mai waƙe na bawa tauhidi kariya. Saboda su Larabawa daga cikin abin da suke gadara da shi akwai harshe a duk duniya, ba dan adam da Allah ba shi harshe kamar Balarabe ba. Ke sa Allah ya kalubalance su ma da Alqur'ani. Idan kun isa kuna da fasaha da balagan magana, to ga Qur'ani. Alif lam mim, alifu ne da lamun da mimun kuma ku kawo irin shi. Ke so kasa. To shi yasa ake bukatan a lokacin da mawakan Larabawa suka soki annabi, to a samu wanda zai ba su amsa da waka. Ina fata an gane. Yasa shi mawaki ne na alkhairi, ba mawaki bane na sharri, ba mawaki bane na zambo, ba mawaki bane da ana zalunci yana cewa ana adalci, ba mawakin da ana cikin wahala da bala'i yana cewa babu korafi ba, ba irin wannan mawakin ba. Ire-iren waɗannan mawakan za su yi bayani a jahannama, Allah ya kiyaye. Shine take cewa annabi kan aje minbari wa Hassan bin Thabit, sai tace fa kana yunafihu ar-rasulullahi alaihi salatu wassalam, ya kasance yana bada kariya ga manzon Allah. Yunafihu ayudafi'u, suna fada yana mayarwa. To sai nana Aisha take cewa faqala rasulullahi alaihi salatu wassalam, sai manzon Allah yake fada a cikin masallaci yake cewa Allahumma ayyid Hassana bi ruhil qudus, ya Allah ka karfafi Hassan da ruhul qudus, wanda shine malaika Jibrilu. Ya Allah ka karfafi mar ainihin Hassan bin Thabit da malaika Jibrilu, kama na faha annabiyika, kamar yadda yake bawa annabinka kariya. To Allah ka taimake shi da malaika Jibrilu. To kaga ruhul qudus a wannan ayin ya nuna cewa ana nufin malaika Jibril alaihi salam. Sannan wani hadisi na biyu, hadisi na cikin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah, Allah kara masa yadda, yace anna imrana anna Umar ibn Khattab marra bi Hassan, yace wata ran sayyidina Umar dan Khattab ya wuce Hassan bin Thabit a cikin masallacin annabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa yunshidu shi'ra fil masjid, yana tarera baiti a cikin masallaci. Da sayyidina Umar ya wuce ya ganshi, sai take cewa falahaba ilaihi, sai ya harare shi ya daka masa wani harara irin hararan ta shi kabar wurin nan. Ina fata an gane. Abu Hurairah yake bada labari kuma shi yana wurin abun ya faru. Hassan ya zauna yana rera baiti yanda ya saba a lokacin Annabi alaihi salatu wassalam. To shine sayyidina Umar sai ya daka masa harara. Faqala, sai shi Hassan yace, da aka harare shi, yace qad kuntu unshidu fihi, na fa kasance ina farera baiti na a cikin masallacin nan tun bayo ba. Shi yasa ce kuntu, na kasance tuntuni ina rera baiti na a cikin masallacin nan bayo na fara ba. Da kake daka min harara, sai ce wa fihi man huwa khairun minka, kuma a lokacin da nake baitin akwai wanda yafi ka alkhairi a cikin masallacin, bai hana ni ba. Kawai sai yau zaka zo ka daka min harara. Sai ce su maltafata ila Abi Hurairata, sai shi Hassan bin Sabit, duk abinda sahabbai suke suna neman dalili, Hassan bin Sabit duk da ya bada wannan amsan tunda kare kanshi yake, yace ya zaka harare ne bayan na kasance fa ina wannan baitin a cikin masallaci. A cikin masallaci akwai wanda yafi ka alkhairi duniya da lahira, ko bai taba hana ni ba. Duk da haka bai gamsu da wannan kadai ba, dan ya gamsar da Sayyidina Umar. Sai ya juya ya kalli Abu Huraira dan yana zaune a wurin. Sai ya ce da shi sun maltafata ila Abi Huraira faqal, sai ya ce unshidukallaha, ina hada ka da Allah Abu Huraira, karka ji tsoron Umar, karka ji tsoron kowa. Ana tsoron Sayyidina Umar to. Ke yasa ce ina hada ka da Allah, asami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, shin ko ka ji manzon Allah yana cewa a lokacin da yake raye, ajib anni ya Hassan, ka amsa mini, kafirai sun zage ni ka ba su amsa. Ka taba ji ya fada? Wa qala, kuma yace Allahumma ya Allah, ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah ka taimaki Hassan da ruhul qudus. Ka taba ji ya fada? Yace Allahumma na'am. Inji tura suka ce oya, kware da gaske na taba ji, ai wannan abin da ka faɗa ya faru a gaban mu ba ɗaya ba ba biyu ba. To da wannan ayat, da wannan hadisin, sai malamai suka ce ruhul qudus din nan ya zo cikin ruwaya. Annabi ya ce da Hassan bin Sabit wa jibrilu ma'aka, idan ma ba ku gane wane ne ruhul qudus ba, shine malaika jibrilu. Yace jibrilu na tare da kai Hassan, ka ci gaba da baiti. Kun gane wannan abin da kyau? To karkashin wannan sai malamai suka ce a wannan ayan da Allah ya ce wa ayyadahu bi ruhil qudus, ya karfafi Annabi Isa da ruhul qudus, shine da malaika jibrilu. Allah sai ya ce afa kullama ja'akum rasulun, yana tambayin su Yahudawa a lokacin, yace shin yanzu idan manzo ya zo muku, ko duk lokacin da manzo ya zo muku, bima la tahawa anfusukum, da abin da ranku baya so, ya zo muku da abin da ya saba da son ranku. Ka san ita son zuciya ita ce tushen fitina a komai a addini da kuma mu'amala. Idan mutum yana addini da son zuciya, to ya tabe, ba zai taba karban gaskiya ba. Ka kawo aya, ka kawo hadisi, ka ce sahabbai sun ce, tabi'ai sun ce, Imam Malik ya ce, ba abin da ya dame shi, shi dai wannan son zuciyar da shi zai aiki. To sai ya ce duk lokacin da Annabi ya zo muku da abin da ba shi ranku yake so ba, istakbartu, kawai sai ku girman kai, ku ki karban gaskiya. Yace fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, fa fariqan, wasu daga cikin annabawan kadzabtum, kun ƙaryata su, wa fariqan, wasu daga cikin annabawan kuma taqtuluna, kun ainihin kashe su, saboda kawai sun ga muku gaskiya alhalin ku kuma ba ku san karban gaskiya. To a wannan ayan sai malamai suka ce kaga Yahudawa sun ji karban gaskiya saboda me? Anan Allah ya ce tahawa anfusukum, saboda zuciyanku ba wannan take so ba. To shi yasa sayyidina Ali bin Abi Talib, Allah kara masa yadda, yace mafi girman sharri shine son zuciya, yace ittiba'ul hawa, son zuciya. Shi yasa waɗanda ma za su shiga aljanna suna shiga ne dan sun saba wa son zuciyarsu. Ina fata an gane. Waɗanda za su shiga wato suna shiga ne dan sun bi son zuciyarsu. Sai Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih,
wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya al-ma'wa.
Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih, amma kaga wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Ubangijin shi, wani hannabsa anil hawa, ya hana ranshi abin da take so, ga abin da take so, amma ba shi Allah ke so ba, sai ka saba mata. ga abin da ba ta so shi Allah ke so sai ka saba mata, wannan shine imani. Ina fata an gane. Shi yasa suka ce ba ka zama mai cikakken imani ma sai ka saba son zuciyarka. Dole zama akwai nahan nafsa anil hawa, ya saba wa san ranshi. To a daidai wannan lokacin ga na abu kana ganin kaman haka yake, a ce maka ya saba da sunna, sai ka ce a to na koma daga yau na bar wannan abu. Wannan shine imani. A ga abin da kai ba haka ke so ayi ba, aka ce mu a sunna fa wannan haka yake, sai ka bar wannan abin ka bi sunnan, to wannan shine imani. Shine ka zama mai cikakken imani kenan. Wala han nafsa anil hawa, yace fa innal jannata hiyal ma'awa. To lalle aljanna ita ce ma'awa, ita ce matattaran shi, bi ma'ana ita ce makoman shi. To Allah subhanahu wa ta'ala anan ya zargi Yahudawa da son zuciya, sannan kuma ya zarge su da me? Da ainihin girman kai. Istakbartum, kawai sai ku girman kai. A wani ku kuma ya zarge su da hasada, yake cewa hasada min indi anfusihim.
وَتَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
يَسَاكَ يَتَ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا
To kaga cikin waɗannan ayoyi guda biyu, abin da ya hana Yahudawa su karɓi musulunci shine hasada. Hasada da wa hasada da Larabawa. Dan me aka aika annabi cikin Larabawa? To kaga na daga cikin abin da zai halakar da mutum akwai hasada. Kaga an samu son zuciya wanda yana cikin tushen fitina, an samu hasada kuma ga girman kai. Na daga cikin hatsarin da girman kai ke da shi, ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallama daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Hadisi hasan kenan ko? Yawwa, hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi kale yace anan nabi alaihi salatu wassalam, daga annabi rahama alaihi assalatu wassalam qal yuhshar mutakabbirun yawmal qiyama, ran tashin kiyama za a tashi masu girman kai. Duk wanda ya tsinci kansa a cikin girman kai da wulakanta mutane da jiji da kai, baya ganin mutuncin kowa, baya mutunta kowa, ko saboda daukaka da Allah ya mishi, ko saboda dukiya, ko saboda mulki, ko kuma saboda haka kawai. Ka sa ko talaka mai girman kai ma bai da komai sai girman kan tsiya, ka rasa shi tsiyar wa yake girman kai. An gane ko? Daga cikin sharuɗan girman kai bashi da ko daya. Dan girman kai suna da sharuɗan su. To shi bashi da ko daya kuma sai yayi. To duk wanda yake girman kai, ya tabbata cikin hadisi daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, ya saurara da kyau yaji. Annabi ce za a tashi masu girman kai ran tashin kiyama. Yace amsalaz zurri ko zarri, za a tashe su girman su misalin tururuwa yar karama. Ina fata an gane haka malami suka fassara azzar anan, suka ce ba ana nufin kwayan zarra ba, a tururuwa yar kararrama. Sai ce fi suwarin nas, amma kuma sura na mutane. Tururuwa ce yar kararrama amma kuma da kamannin mutane. To duk da kaga tururuwa mai siffar mutum a lahira, to mai girman kai ne. Allah ya kiyaye. Annabi sai ce ya'aluhum kullu shay'in min asgari, duk wani karamin abu da ka sani a nan duniya zai dinga tattake su. Dabbobi su taka su, mutane su taka su, kowa mai dinga tattaka su. Amma idan su yan kanana, amma a duniya shike kafafa, shine yafi karfin kowa, baya mutunta kowa, baya ganin mutuncin kowa, sai girman kan tsiya. Dama girman kai abu guda biyu ne, ya tabbata cikin sahihu Muslim a cikin kitabul iman. Wani sahabi ya tambaya annabi girman kai, annabi ya ce al-kibru, girman kai, ta'arifin girman kai ko definition din shi, ya ce batarul haqqi wa ghamtun nas, shine kin karban gaskiya da kuma wulakanta mutane. shi mai girman kai ba zai taba karban gaskiya ba. In dai mutum yana da girman kai to ya tsani ma a gaya masa gaskiya, ko ba zai karba ba. In an fada sai duk tawilin da zai yi ya juya abu, kuma wa gamdun nas ga kuma wulakanta mutane. To sai annabi yake cewa duk wani abu da ka sani dan karami a duniya zai dinka tattake su, hatta yudkhilu sijnan fi jahannam, har akai su wani kurkuku a cikin jahannama. A jahannama ne kuma kurkuku ne wurin. Allah ya kiyaye. Annabi ya ce fa mafi karancin azaba, wanda yake shine yake da list na azaba mafi kankanta ta ƙarshe, shine wanda yana farfajiyan jahannama kuma a daidai bakin kofa an masa takalmi na wuta. Wannan takalmin da aka yake takawa na wutan, saboda bala'in da ke cikin takalmin yana ta farfasa kwakwalwan kanshi. Wannan shine wake da azaba yar karama, kamar yadda tabbata a cikin hadisi a cikin Sahih Muslim. To sai annabi ya ce duk wanda aka tashe shi da girman kai bayan wannan siffan da ya faɗa, bayan tattake su, tunda sun tattaka kowa a duniya ai, imma takawa na gaske ko takawa na wulakantawa, sai ce to za a tashi ran tashin kiyama kowa ma zai na taka su ana wucewa, a kuma mala'iku su kora su zuwa wani kurkuku a cikin jahannama. Yuqalu lahu bulas, sunan wannan kurkukun bulas, a wata ruwaya baulas ko baulus duka yazo. Suka ce daga al-iblas shine al-ya'su, yanke kauna. Bi bana in an saka a wannan wurin to ka yanke kaunan ma zaka fita, kisa sunan ma kurkukun kenan. Kama ce maka kirkiri filizin misali, kaga daga jin sunan ma ba dadi kuma kowa na tsoron wurin. To haka sunan wannan wurin a jahannama, daga jin sunan bulas ka san kai ba dadi. To shine annabi ya ce nan za a shigar da su, fa ya'aluhum narul anyar, wata wuta mai irin bala'in zafi da kuna za ta ainihin lullube su. Sai ce yusqawna min tinatil khabal usaratu ahli an-nar, za a dinga shayar da su daga kazanta na yan wuta, da gumin su, da ainihin majinan su, da miyau din su, shine zai taru da sun bukaci ruwa sai a ba su su dinga sha. Allah ya kiyaye. Annabi tana shine sakamakon duk mai girman kai. Duk abinda kake ji da shi ka sani kai ba kowa bane ba. Domin duk girman kanka ka gama wulakanta kowa, karshe dai kabari zaka shiga. Yanda za a binne talaka haka za a binne shugaban kasa. Ko ba haka bane ba. Yanda za a binne wani wulakantacce haka za a binne wanda yafi kowa girma a duniya, shi ma nan za a sa shi. Baka taba ganin wani sarki ya rasu, sarkin Saudiya ko sarkin Dubai, an kai shi sama an binne shi ba, kasa ake tona a binne shi. Haka ne ko ba haka ba? Baka taba gani shugaba ya rasu a Najeriya wanda mun gani, Allah cikan malam yar aduwa, da ya rasu kasan da aka tona rami aka binne shi. Yanda za a binne masinja haka za a binne shugaban kasa. Haka ne ko ba haka ba? To wannan shine sakamakon girman kai. To idan ka san farkonka daga mani ne, karshenka kuma turbaya ne, to ni girman kai kuma zakai, kai ba kowa bane ba. Allah ya kiyaye. To wannan shine Allah yake cewa duk waɗanda suka tsinci kansu irin wannan ga sakamakon su. Yahudawa sun yi girman kai, kuma sun dinga ainihin ƙaryata annabawa, ko sun dinga kakkashe annabawa laifi guda biyu. Fa fariqan kadzabatum, wat tatawagan annabawan sai kuka ce ƙarya suke yi, wa fariqan kuma taqatuluna, waɗansu kuma kuka dinga kashe su. A tarihin Qur'ani kaf babu wata al'umma da ya kira sun kashe annabi in ba Yahudawa ba. Ina fata an gane. Shi yasa nake ga mutane kullu, idan ka kalli abin da ake a zirin Gaza suna Tanyahu, idan kana karanta Qur'ani ba za ka yi mamaki ba. Su Yahuda haka suke, wanda ya kashe annabi ko balle wani ba Falastini. Kun gane abin da nake nufi? Annabi guda daya fi darajar duniya nan gaba daya. To sun kashe annabin da Allah ya aika, ku yi imani da shi, suka ce ƙarya ce, ku suka bi shi suka kashe shi. Yahuda kawai suke wannan abin. To sai malamai suka ce me yasa Allah ya ce wa fariqan taqatuluna? Kaga kalmar taqatuluna fi'ili ne mudari, abin da yake ta maimaituwa ko abin da zai ƙara maimaituwa a nan gaba. Saboda me? Saboda sun kakkashe annabawa, sun yi attempting kashe waɗansu an tsiratar da su, daga ciki akwai annabi Isa alayhi salatu wassalam. Yahuda sun yi duk abin da za su yi su kashe shi, Allah ya ainihin samar da shi daga cikin su, suka kashe wani mai kama da shi kaman da Allah ba mu labari cikin Qur'ani walakin shibbiha lahum da lokacin da za a kashe annabi Isa da ya tabbatar da za a kashe shi kuma Allah ya tabbatar mishi za su kashe ka sai shi goyi samu hawariyun a cikin gidan shi suna daliban shi kenan su ne mafi kusantar shi amintattun daliban shi yace to yanzu an gama shirin komai za a shigo a kama ni a kashe ni waye zai ba da ran shi a cikin ku Allah zai sanya masa kamanni na komai irin nawa a zo a kama shi a kashe shi sakamakon shi gidan aljanna kowa ma yace zai ina fata an gane wani guda daya aka sallama shi zai annabi Isa alaihi salatu wassalam inda annabi ya bada labari cikin hadisi sai ya hau wani wuri ya zauna daga wannan wuri aka dauke shi zuwa sama su a gaban su abin ya faru daliban nashi aka dauke shi zuwa sama to da suka shigo wa za su kama wanda yake kamanni da shi wa yake sanya kamanni Allah a take ya canja kamannin shi a koma kamanni annabi Isa a yanzu a duniya a yau ma ana canja kamanni balle wanda ya halitta gaba daya Michael Jackson ba canja kamanni shi aka yi ba karshe zama mishi masifa kuma ina fata an gane to a takaice dai abin da ya faru kenan to sai aka ce taqatuluna za su ci gaba da yin abu saboda me shi ma annabi da yazo sun yi attempting kashe shi duk attempting na kashe annabi sun shirya shi daga ciki yazo Khaybar sulhu yana zaune ga sayyidina Abubakar ga waɗanda suka rako shi ga waɗanda za a yi sulhu da su manyan manyan shugabannin Yahudawa a shi an yi meeting a inda yake zaunan aka ce wani ya hau saman wani gida da wani katan dutse ya gurgo akan annabi ya kashe shi a huta da wannan fitina a gama shirye komai annabi zai zauna za a fara meeting wannan ya hau sama sai ga malaikan Jibrilu sun manta da wa suke da wa suke dilin yace tashi kai tafiyanka waɗannan mutanen suna so su kashe ka annabi ce da Abubakar Siddiq tashi mu tafi ya za a yi sulhu kuma ka tafi yace sai daga baya an gane ko kaga ai sun yi attempting na su kashe shi to da suka bi irin wannan hanyoyin bayyu ba sai suka biyo ta hanyar su sa masa guba ya ci abinci nan ma ya je Khaybar Khaybar gari ne na Yahudawa wanda yana nan har yau tsakanin shi da Madina kilomita 173 kaga ya wuce Jos kenan ko kilomita 173 a bai wuce Jos ba afwan Jos 200 da wani abu ne afwan ya dai wuce Bauchi shukran ya wuce Bauchi nake so na ci to wannan Khaybar din anan Yahudawa suke zaune annabi yakan je gun saboda a meeting da su ko a kai musu wa'azi ko wani abu to me zai faru annabi ya je wannan gari aka shirya abinci sai suka kawo abincin da annabi bai so shine nama akuya an gane ko da suka kawo ashe an sa guba a cikin abinci akwai wata mata Zainab bintul Haris da ita aka shirya abu ta kawo ta bawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Bishr ibn Bara tare suke da annabi sai ya ci wannan abinci shi ka atake mutu annabi ya ci amma sai ya aman abu saboda babu annabin da guba zai kashe shi in dai annabi ne kai to guba ba zai kashe ka ba wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala shine ma'anar wallahu ya'simuka minan nasi din Allah zai baka kariya daga mutane kisa a lokacin da aka sauko da wannan ayan annabi yana da securities a gida masu gadin shi da kayan yakin su da komai da aka sauko da wannan ayan yace kowa ya tafi gida ya kwanta ce wallahu ya'simuka minan nasi an sallami masu gadi ba maganan gadi kuma sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aka bashi wannan guban yace ya aman shi ta amma ya fada daga hadisin da ya tabbata gana na insha Allah kara mata yadda hadisi ne Hassan Imam Hakim ya kawo shi Ibn Kasir ma kawo shi a cikin tafsiri Nana Aisha tace a lokacin da Annabi bashi da lafiya rashin lafiyar da bai tashi bai da su tace ya gaya mana cewa har yanzu ban gushe ba ina jin zafin wannan guban da nace yanzu yana taso min amma fa shekaru da yawa bayan faruwan abu dan hata ta kanta Khaybar din ma an ci nasara ne a shekara ta 7 an kwace ta ta kuma karkashin gudanarwar musulmai annabi ya koyar duk yahudawan da ke Khaybar saboda ta'addanci da suke da warware alƙawari annabi ya ce a ji a yake su to kaga Khaybar din sayyidina Ali ma aka tura aka tura sayyidina Ali je bude Khaybara to shekara ta 7 ne bayan hijira kaga saura shekara uku ma kafin annabi rasu kenan alaihi salatu wasallam aka bude khaybara to kuma wannan abun ya faru ne tun kafin a bude khaybar to yayi shekaru kafin wannan abun ya faru to shine malamai suke cewa akwai wani abu dake cikin wannan hadisin a jinyar da annabi bai tashi bai rasu ya ce ban gushe ba ina jin alamun wannan guban da nace yana damuna a ciki yace maziltu akalatu khaybartu awiduni yace fa hadha awanun qita abhari haka fada cikin hadisi yace ban gushe ba ina jin radadin wannan guban da nace yana taso min yace lalle a yanzu na fahimci karshen rayuwa na tazo wannan rashin lafiya bazan tashi ba yace in qita abhari abhari jijiya ce da take hade da zuciya tana samun matsala mutum ba zai rayu ba shin abhari haka Ibn Hajar ya fassara ta yace a wajen malaman luga to abinda malamai suka ce karkashin wannan hadisin suka ce abinda yasa tun da yace abun bai taba tashi ba sai wannan lokacin kun san saboda me Allah yana so ne bayan kasancewar shi annabi manzo ya kuma bashi ladan shahada kawai dan ya karrama shi ne ina fata an gane saboda Allah ya bashi ladan shahada tun ya kawo musulunci yayi jihadi yayi kaza an yi ta shahada ga matsayin shahidai shi ma ka bata bashi wannan ladan shi yasa aka ce bari a tada wannan abun yanzu muna daga cikin dalilin rasuwar shi zai samu ladan shahada shi ma ina fata an gane shi yasa sayyidina Umar dan Khattab kullu yana addu'a Allah ka ba mu shahada kullu addu'a sayyidina Umar aka ce haba wannan addu'a ma kana roƙo abin da ba zai yi bane ba na farko khalifa baya zuwa jihadi kuma kai ne khalifa musulmai ka'ida baya zuwa jihadi sai dai tura sojoji kamar ce za a je yaki shugaban kasa na zuwa ba zai yi ba kace jagaba zai je shi zamfara an gane ko ko kuma sambisa sai dai jabaye ko to sai aka ce sayyidina Umar ya kana shugaba kuma kana roƙon shahada bayan shahada sai an je filin yaki suka ce abu na biyu kuma kai a cikin Madina kake ba wanda ya sai kawo hari Madina to kaga wannan abu ne da ba zai yi ba shi ya ci gaba da addu'a shi Allah ka ba mu shahada yace ba dai Allah nake ba da shahadan ba to ina ci gaba da addu'a na ku je can kuna lissafin ku ni ma ina lissafi na shi yana da yakinin kuma sai Allah ba shi shahada yayi jihadi kala kala tun annabi na rayi yanzu ya zama khalifa ba da ban zuwa jihadi kuma shi yana so ya samu shahada sai ga shi yana cikin masallaci yana limanci an zo an kashe shi ya samu shahada ko bai samu ba ya samu shahada Abu Lu'lu'a al-Majusi wukan da ma ya cika wa Umar an sanya guba a cikin wukan tana sokan ka guban kadai ya kai kashe ka ma duk da ka sai da yake wajen kwanaki kafin ya rasu sai da jini shi ya kare gaba daya to sun ce jini yana zuba amma duk da haka yana tashi ya sallah da an ce as-sala sai ce na'am innahu la hadza fil islam liman taraka sala babu wani rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah sai ya tashi ya sallah saboda wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ka karkashin wannan hadisin malamai suka ce annabi ma ya samu shahada sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya ce mi
wa qalu qulubuna ghul bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun
wa qalu suka ce qulubuna ghul ai mu fuska tan mu a rufe take kirif ba ma fahimtar duk abin da kake fada haka suke ga annabi a ja aya a ja hadisi ce qulubuna gulfun mu zuka tan mu a rufe suke ba ma fahimtar me kake cewa bal Allah ce bari ma dai al idrabiya kenan al intiqaliya ko kuma al ibtaliya wannan al ibtaliya ce a wajen malaman nahwu yace la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu albarka saboda kafircin su wannan ba'u sababiyya ce ai bi sababi kufrihim Allah ya tsine musu albarka saboda sababin kafircin su ko saboda dalilin kafircewa manzon Allah kafircewa Qur'ani alaihi salatu wassalam Allah ya ce fa qalilan ma yu'minu kadan ne daga cikin su suke imani kadan ne suke imani daga cikin yahudawa kuma zaka iya kirga yahudan da suka musulunta a lokacin annabi alaihi salatu wassalam ba sa shiga kuma ko a yau kaga bai yahude musulmi zai wahala haka ne ko ba haka ba yana da wahalan gaske Allah ce fa qalilan ma yu'minuna kadan ne a cikin su suke shiga musulunci kadan ne a cikin su suke imani, wasu ma suka cewa hum bil jami'i kafiruna, ai sun kafircewa komai, duk abin da musulunci yazo da shi to bai huda sai ya ci abin ba gaskiya bane ba, ko da ku ya san abin gaskiya ne, ke sa Allah ya ce walam majahum kitabun Allah ce walamma ja'ahum kitabun min indillah, a lokacin da littafi yazo musu min indillah daga wurin Allah, wannan kitabun din na kira ne, malamai suka ce ana nufin Qur'ani, me yasa aka kawo shi a na kira, ya kamata ya zama ma'arifa tunda Qur'ani ai ma'arifa ne ko ba haka ba, sai suka ce na kira a larabci takazzulit ta'zim, saboda girmama abu, ai walamma ja'ahum kitabun min indillah, a lokacin da wani littafi mai girma yazo musu daga wurin Allah subhanahu wata'ala, musaddiqul lima ma'ahum, kuma littafi yana gaskata abin da ke tare da su, babu inda Qur'ani ya kare ta at-taura sai dai ma ya ƙara tabbatar da abin da at-taura ya fara, to ya zaka yi adawa da wannan littafi, saboda littafin da ke hannun Yahudawa shine at-taura, to Qur'ani kuma ya zo yana ƙara gaskata at-tauran, yana cewa tabbas at-taura gaske ne daga wurin Allah yake, annabi Musa gaskiya ne Allah ne ya turo shi, injila gaskiya ne, annabi Isa Allah ne ya turo shi, ai ba wanda zaka yi rigima da shi bane ba, kana rigima ne da wanda ke kokarin rushe naka dan ya gina nashi, amma shi kara tabbatar da gaskiyar ma littafin yake, kina musaddiqul lima ma'ahum, wa karu sun kasance su Yahudawa min qablu, tun kafin zuwan Qur'ani, yastaftihuna 'alal ladina kafaru, suna neman taimakon Allah akan waɗanda suka kafurta, sune ainihin larabawa kenan, tunda su Yahudawa da Nasara suna da littafi, suna da addini samawi, addinin da yake daga wurin Allah yake, addinin da ke da annabawa, amma su larabawa suna rayuwa ne na jahiliya, rayuwa na shirka, babu wani annabi ko littafi da yazo musu, kisa suke ake kiransu alladhina kafaru ko alladhina ashraku, to sai Allah ya ce sun kasance suna neman taimakon Allah akan waɗanda suka kafurta, Abdullahi bin Abbas yace abinda Yahudawa suke cewa shine ku dinnan larabawa kafurai muna jira ne wani annabi zai zo, Allah zai taimake mu da shi akan ku, zamu yake ku mai nasara akan ku, addinin mu zai yadu, za a yi kaza, za mu kwace mulkin Makka da Madina gaba daya, shi yasa har yau daga cikin ainihin map na Israel hatta Saudi Arabia akwai yankin ta dake ciki, har Khaybar dake kusa da Madina suna ganin cewa yankin su ne sai an ba su, yankin Sana'a dake Masar kai har kusa da Al-Kahira suna ganin dun nasu ne, ba magana ce ta zirin Gaza ba, suna da ainihin plan ne kala kala, ina fata an gane, akwai plan wanda ke short term plan ne, akwai wanda ke kuma long term plan, amma Larabawa suna zo ne karazube, ba su da kowane irin plan, sai dai su ga Donald Trump su girmama shi, Allah ya sauke, to sai Allah ya ce falamma ja'ahum ma'arafu, duk daga abin da suke fada cewa muna jira ne za a zo za a yi kaza, falamma ja'ahum ma'arafu, a lokacin da abin da suka sani din yazo musu, kafaru bihi, wai suka kafirce mishi, suka ce ƙarya ne, arafu bihi, su arafu sun riga sun gane wannan shine duk kamannin annabi, ba abin da Yahuda ba sani ba, duk bai hude da ya ga annabi zai ce wannan shine, saboda duk labarin shi na cikin at-taura, ga kamannin shi, ga kallon shi, ga murmushin shi, ga yanda yake tafiya, ga hasken shi, ga tsayin shi, komai an yi musu bayani, shi yasa Allah ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, waɗanda muka ba su littafi na at-taura da injila ya'rifunahu sun san shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kama ya'rifuna abna'ahu, kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su, zaka haifi da baka gane shi ba, ba zan yi ba, to yanda suke gane ƴaƴan su na ciki haka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ke sa tun kafin ma ya zama annabi babban shi Abu Talib mahaifin sayyidina Ali bin Abi Talib da ya tafi da shi kasuwanci a kasan Sham, ai kaga akwai mai hudin da ya ganshi malami ne ya nemi waye zo da wannan saurayin, aka kira Abu Talib ya kira shi gefe, ya kuke da shi ce ɗana ne da baban shi da ni uwa ɗaya ba dai muke, baban shi ya rasu a wuri naki yace duka ka koma da shi inda ka fito wannan shine annabin ƙarshen zamani wanda ake ta jira zai fito to wannan shine dukkan mannin shi dake cikin at-taura ga suna na gani ina fata an gane shi yasa kaga a ƙarshe har sai da ya tabbata cewa din shine tun kafin ya zama annabi din saboda me an je ana ta aikin sauke kaya a kasuwa an gama kowa an je ana hutawa annabi baya barin aikin sa ya karisa koda waɗanda suke aikin tare da shi sun gajiya shi sai ya karisa wannan manzo din kenan ai an gane ko baya daukan kaskanci duk abu in na karanta ne ba za ka samu annabi a ciki ba shi tun kafin ya zama annabi shi haka yake shi yasa ce hafizun bihibzillahi min kulli hayati wa fi hali iladin wa fi hali nashatin inje mai shiriniya yace shi an kiyaye shi da kiyayewan Allah a cikin dukkan halin shi gaba daya tun daga aihuwa har samartakan shi to a lokacin da ya gama aiki sai ga kowace inuwa babu wata inuwa sai rana kawai sai hango ta bishiya wace ta bushe ba komai sai ya je zauna a wurin yana zuwa da zama attake bishiyan ta koma danya shatap tai ganye da rasa kuma ta mishi inuwa kowa sai hankalin shi ya koma wannan waye ne yace ai dama an gaya min take dauke shi sai makka yace in baka tafi da shi ba za a iya kashe shi ashe a tunanin sa kenan bai san ba zai kasu ba ko ba haka ba a takaicen takaitawa shi ne arafu sun riga sun san annabi babu yahudan da bai san manzon Allah ba sai dai in jahili ne sai ce amma duk da sun gane din kafaru bi suka kafirce mishi Allah ce fa la'natullahi 'alal kafirin la'antan Allah ta tabbata akan kafiri tsinuwan Allah ta tabbata akan kafiri annabi yana da abubuwa na mamaki mu'jiza wanda waɗansu sai a yau ake discovery ɗinsu ake ganewa barin bamu misali guda ɗaya sun ce lokaci yayi annabi yana zaune a makka ya bada misali yace kofan aljanna ya faɗi fadinta sai ce ya kai mutun ya tafiya daga makka zuwa busrata ko daga makka zuwa hajar wuri ne daban-daban kun gane magana kaman kace mutun ya tafiya daga Gombe zuwa Maiduguri ko daga Gombe zuwa Jos kaga ai wuri ne daban-daban to amma ko sabon mamaki ya kamata tunda an ce fadin kofan za a fada to duk abin da za a fada ya zama girman su iri ɗaya ne ban gane ko kun gane ba kaman nace maka fadin wannan kofan ya kai fadin kofar gidan wani ko kuma kofar gidan wani dole ya zama fadin wani da wani iri ɗaya ne in ba haka ba misalin ba zai dace da nan ba kun fahimci sakon to sai ce fadin kofan aljanna ya kai tafiya daga makka zuwa busra ko daga makka zuwa hajar duk garin da annabi faɗa bai taɓa zuwa wannan garin ba na biyu babu google map babu gps balle ya auna ya gani a yau da aka auna kilometer tsaye ne ba bambanci kilometer tsaye ba wanda ko da rabi bai karu ba kai da wani ya fito da abin da ya research a kai sai da aka tura shi google da kansu suka harba a sama suka auna suka gano suka dauko hoton gaba daya ga makka suka shata zuwa ainihin wancan garin hajar ga wannan suka ja zuwa busra kilometer tsaye ne ba bambanci nabiyun bighayr alwahyi la yatasarrafu inji mai shiriniya annabi ba tare da wahayi ba ba abin da zai iya yi annabi ne wanda ake masa wahayi sallallahu alaihi wasallam na ga zamu tsaya anan ko amfanin dadi karewa wa aka ce ina ga sai Allah kai bayan sallah kuma insha Allah tunda sati mai zuwa arfa ga kuma sallah insha Allah ara makoma da wani insha Allah bayan sallah kuma zamu sanar ran da za a dawo da izinin Allah muna cikin kwanaki masu alfarma Allah ba mu iko yin ibada da zai karba Allah jika mu jikan iyayenmu yau ka san mu albarka ya zauna da mu lafiya ya biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.